More music at houseofsongs.com.
Ramaniya bani da kudin da zambaki bani da mota da zambaki bani da gida da zansaki bani da wayar da zambaki gashi kina saka zambaki lunuko ina orondoki
kai
ya kinga mata soni zaki ji dadin duniya in kika kuje ni zaki losing love ya
More music at houseofsongs.com.